إلى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بحمد الله تعالى يوزام تاشي درسي نسل عشرين دبوكي كينا عشرين كراتين العزية يو بوكي غوثر رجب هجراء النبي صلى الله عليه وسلم فدبو دا تريكو تودة ثلاثين دا تيا ودونا رانا سيدي دي دا شا ترى غوثر جمادة الثانية sha tara ga watan shida shekara ta 2010 miladiya. Za mu tashi sabon fasali wanda da shi ne in muka kare shi insha Allah za mu muraja'a a darasi mai zuwa, in kuma lokaci ya yalwata gare mu fara muraja'an tun a ƙarshen wannan darasin. Shi ne darasin mu na yau akan sujudu sahwi, wato sujudar rakanwa. Malam yace faslun, wannan fasali kenan da yake bayanin hukuncen sujadar da ake yi idan mutum ya yi rabsanwa a cikin sallah. As-sahwu, abin da ake ce ma as-sahwu, rabsanwa shi ne ka ɗauka kayi abu alhali ba kai ba. Akwai bambancin su tsakaninsu da mantuwa. Dukkan mantuwa tana daga cikin rabsanwa, amma wata rabsanwar ba ta kan kasancewa daga mantuwa ba, ta kan kasancewa saboda jahiltar abu. Mantuwa shi ne kana sane da abu sai kuma ka manta shi. Kishiyarsa tunawa shi kuma rafkanwa, wato ka ɗauka kayi abu ya zama to hankalinka bai kai wajen ban alhali kuma ba kai ba. To dukkaninsu da rafkanwa da mantuwa sukan zo ma mutum a cikin sallah, saboda ɗabi'ar mutum da kuma tasirin shaitan. Allah ya sallata shaitan akan mutum ba yadda za ta yi. Allah haka ya yi mu, ya sallata su a kanmu, ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Shi shaitan da shi da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin ku. To shaitan Allah ya sallata shi akan dan Adam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithin Abi Huraira, idan aka yi kiran sallah shaitan sai ya gudu yana rihi, wanda wai warin rihin zai ta sautin rihin zai ta ba zai ji kiran sallah ba, dan baya sai ya ji kiran sallah. Idan aka gama sai ya dawo, in aka tada iqama sai ya gudu. Ana idan ana gama iqama an fara sallah sai ya zo ya so mace ma mutum tuna abu kaza har ya zamanto mutum bai san raka'a nawa yayi ba a cikin sallah. Yace to idan irin wannan ta samu ɗaya daga cikin su, ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yayi sujada biyu alhali yana zaune. Wannan shine asali na yin wannan sujudu sahwi din daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi muttafaqun alaihi na Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim, cewa idan irin wannan ta samu mutum bai sani ba yaya sallar ta take, uku yayi, hudu yayi, to yayi sujada alhali yana zaune. A wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi islati, yace yayi sujada biyu alhali yana zaune. To bai bayyana ba kafin sallama ne ko bayan sallama. To akan haka ya zamanto da wannan hadisin da kuma hadisan shi kansa salawatullahi wa salamuhu alaihi, irin wannan abiyar ya samu gare shi yayi rafkanwa a cikin sallah kuma ya gyara ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai, yace ni mutum ne ina mantuwa kamar inda kuke mantuwa, idan na manta da abu ku tuna mu. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ni ba na mantuwa amma ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna. Amma wannan hadisin na ƙarshe wanda yake wanda yake ba na mantuwa ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna, akwai magana akan ingancin sa. Amma hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine ingantacce, wanda wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyar. Saboda haka da ya sallama sai sahabbai suka tambaye shi an ƙara sallah ne, yace me ya faru, yace kai sallah raka'a biyar. Sai ce da wani abu ya faru a cikin sallah da na gaya muku, yace ni mutum ne a inna ma ana bashar an sa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni, ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, in nayi mantuwa ku tuna tashe ni. Sannan sai ya juya ya fuskanci alqibla ya sujuda biyu sannan ya sallama. To akan wannan malamai suka wannan ya tabbata a cikin shari'a cewa ana yi, malamai suka ambaci wannan babi bayan sun gama babin sifar sallah, dan musulmi ya san yaya zai yi da wannan abu wanda yake na larurar rayuwarsa ne. Addinin musulunci addini ne da yake wato sanin yake yadda da haƙiƙanin mutum a inda yake, ba addinin da yake musun ɗabi'ar mutum ba ne. Kamar addinin waɗansu addinai kamar addinin Kirista yana musun ɗabi'ar mutum, addinin da yake ba za ka ci ba za ka sha ba kaga yana musun ɗabi'ar ka, zai yi rayu ba ci ba ta. Ko addinin da yake ba za ka yi aure ba kaga yana musun ɗabi'ar ka. To haka zalika addinin da yake ba za ka yi mantuwa ba yana musun ɗabi'ar ka. To sai Allah madaukakin sarki yana mana cewa wai wannan mantuwar ba komai bane, ka yadda zaka yi shine ka yadda da sifarka ta kai mutum ne ajiri to sai Allah ya karfafa ka ya baka kamala amma in kace kai kafi karfin ka dauki wannan sifa ta mutuntaka kai ne muka dauki sifa ta allantaka to sai Allah ya nuna maka karshen ka shine maza Allah madaukake sarki ki tafi wannan girman yace mayaki na ne duk wanda yayi jayayya da ni kan yace zai dauka to sai na yi galaba a kansa to wannan yana daga cikin hikimar musulunci cewa da aka karanta mana yin sujudu sahwi na farko ai wato me da dabi'ar mutakanta muna yin mantuwa kuma wannan mantuwar idan ka manta kada ka dauka kan cewa wannan tawaya ce akwai tawaya ta fuskar cewar ka kyale shi dan yayi tasiri a kanka tunda alwajibi kai mujahada a cikin zuciyarka amma idan wannan abin ya faru to ko istighfari ba kake kai ba ba ce in kai rafkarwa a cikin sallah kai istighfari ba ka gyara ta me yasa ba a ce kai istighfari ba saboda babu laifi a ciki yafi karfinka kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummata Allah ya dauke musu abinda suka yi bisa mantuwa da abinda suka yi bisa jahilci da abinda aka tilasta su suka yi to naka abinda mutum ya yi bisa mantuwa Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da yin wannan ba shi yasa ba a ce idan mutum ya yi sahau ya rafkarwa a cikin sallah ya istighfari ba sai dai kawai aka nuna masa yanda zai gyara wanda bayanin su shine zamu karanta a cikin wannan fasali insha Allah malam yake sujudu sahwi sunnatun sujadar rafkarwa sunna ce ma'ana sunna wato yin ta ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anar cewa sunna ce shine idan mutum ya manta ta yayi rafkarwa zai yi sujada sai ya manta ita kanta sujadar rafkarwa ita kanta sujadar rafkarwa ya manta ta to ma'anar cewa sunna ce shine idan ya tuna kawai sai ya yi ta ba za ka ba ta sallar ba rashin yin sujadar rafkarwa ba za ka ba ta sallar mutum ba akwai tafsiri wanda malamai suka yi wanda zai zamu zo bayanin sa insha Allah a cikin babin amma ma'anar cewa sunna ce shine sallah ba ta baki dan mutum ya bar yin sujadar rafkarwa yace li naqti sunnatin muakkadatin min sunanis sala ana yin ta ita wannan sujadar ta rafkarwa saboda barin saboda tawaye wato rage sunna mai karfi daga cikin sunnonin sallah min yi sunnonin sallah ko guda nawa ne da ba karanta su na'am sha takwas ne ko sha takwas ne to takwas din mu'akkada su ne takwas to sunnonin sallah ɗin kamar yadda muka ambata dama fa'idar yin su domin ya zama tokan ta musayin da zamu gyara sallah fa'idan ka san cewa me ya farilla me ya sunna dan musayin da zamu gyara sallah to daga cikin sunno idan mutum a cikin sunnonin nan na sallah akwai sunnoni masu karfi sunan muakkada idan mutum ya bar ɗaya daga ciki zai sujudu sahwi sauran sunnoni kuwa fa wanda ba muakkada ba idan mutum ya bar ɗaya daga ciki akwai sujada a kansa mafhumin wannan baya yin sujada idan mutum ya bar sunna guda ɗaya daga cikin sunnonin sallah ba masu karfin ba amma idan mutum ya bar sunnar har suka kai guda biyu daga cikin sauran sunnoni to wannan zai sujudu sahwi wannan shi ne tafsirin mazhabar Imam Malik duk da yake akwai sabani a cikin mazhabar amma wannan shi ne mashhurin magana idan mutum ya bar sunna muakkada guda ɗaya zai masa sujudu sahwi idan mutum ya bar sunnoni guda biyu wanda ba muakkada ba zai sujudu sahwi idan mutum ya bar sunna guda ɗaya wanda take ba muakkada ba zai sujudu sahwi ba idan mutum ya bar mustahabbi guda ɗaya ko mustahabbai da yawa daga cikin mustahabban sallah komai yawansu ba zai sujudu sahwi ba ana sanar da mai mota a lambar Abuja EY 537 ABC da Allah ko zai je ya gyara parking ɗinsa saboda a samu hanya saboda an fahimci wannan tafsirin ko kuma wannan ya nuna mana cewa in mutum ya bar farilla ana yi akwai sujudu sahwi ga barin farilla zai yi wannan ya nuna cewa farilla in aka barta ba ya mata sujudar sahwi sujudu sahwi ana mata ne kawai idan mutum ya bar sunna muakkada guda daya ko ya bar sunnoni guda biyu wadanda ba muakkada ba, amma in ya bar farilla ba zai sujudu sahwi ba, dole sai yayi wannan farilla. Idan ya bar mustahabbi, idan ya bar sunna guda daya wanda ba muakkada ba, ba zai sujudu sahwi ba. In ya bar mustahabbi ko mustahabbai da yawa na sallah, ba zai sujudu sahwi ba, babu komai a gare shi. Amma farilla idan ya barta ba zai sujudu sahwi ba, amma dole sai yayi ta, kamar yadda bayanin zai. To da ake magana sunnoni muakkada, wa'anne ne ake nufi da waɗannan sunnoni muakkada? Malam yace wa hiya thamaniya, guda takwas ne. Na farko yace qira'atu ma siwa ummi alquran, karanta sura wadda take ba fatiha ba, ba ummi alquran ba. Ummi alquran ɗaya daga cikin sunayen suratul fatiha ce. Idan mutum ya karanta sura, ya bar karatun sura a cikin sallah banda fatiha, to ya bar sunna muakkada, daga sunna mai ƙarfi daga cikin sunnonin sallah. Ana karatun sura kamar yadda muka karanta daga cikin sunnonin sallah, mutum zai yi karatun sura bayan karatun fatiha na sallar asuba, da raka'o'i na farko da na biyu na sallar azhar da la'asar da magariba da isha. Ko to yin karatun wannan surar shi kadai sunna ce mai ƙarfi, wanda idan mutum ya barta sai ya yi sujudu sahwi. Don haka idan mutum ya tashi a cikin sallah bayan ya karanta fatiha, kafin ya karanta sura, sai kawai ya ruku. To a nan wajen ba zai dawo ya tsaya domin ya karatun sura ba, domin tun da ya riga ya tafi ya yi farilla, ba zai bar farilla ya dawo domin sunna ba. To amma sunnan da ya bari sunna ce mai ƙarfi, don haka zai sujud qabla salati, zai sujuda kafin sallama, saboda ya bar sunna zai sujudu sahwi. A wajen waɗansu malamai suna cewa ai sunna biyu ce ya bari, ba sunna ɗaya ba. Wanne ne sunnonin biyu? Karatun sura da tsayuwa domin karatun sura. Saboda haka suka ce karatun sura ba sunna ce muakkada ba, domin a nan wajen da ya bar karatun sura sunna biyu ya bari, da sunna ta karatun sura da sunna ta tsayuwa domin karatun sura. To amma kamar yadda nace, wannan babi ne akwai saɓani da yawa tsakanin malamai, tare da cewa magana wajen Imam Malik a cikin mudawwana ya ambata cewa wanda bai karatun sura ba a cikin sallah duka rafkanwa zai sujada qabla salat. To wajen tawilin fasara karatun maganar fatawar Imam Malik shine, sai waɗansu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce masa ya sujada dan ya bar sunna ne ƙarfi take karatun sura. Waɗansu kuma suka ce a'a, dan ya bar sunna biyu ne. Waljaharu wal israru, daga waljaharu yana daga cikin sunnoni masu ƙarfi bayyana karatu a inda aka ce a bayyana karatu. Idan mutum ya bar yin wannan, idan mutum ya bar bayyana karatu a inda aka ce ya bayyana karatu, to ya bar sunna mai ƙarfi wanda zai sujada kafin sallama. Ina ne wannan za ta iya samun mutum a sallar asuba da sallar magariba da sallar isha? Su ne inda ake bayyana karatu. Bayyana karatu a cikin waɗannan salloli a rakawo'i da aka ce a bayyana karatu sunna ce mai ƙarfi. Idan mutum ya manta bai bayyana karatu ba, sai ya karatu a asirce, to ya bar sunna mai ƙarfi, zai sujada kafin sallama. To wani miƙdarin karatu ne za a ce mutum zai bari? Yanzu alal misali, idan mutum ya karanta aya uku a cikin fatiha a asirce, sai suna cewa bai bayyana ba, sai so mu bayyanawa daga nan, daga kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din, sai tuna a sai a asirce yake karatun sa, sai ya bayyana daga iyyaka na'budu. To nan yaya za a ce masa ya bar sunna mai ƙarfi ko bai bar sunna mai ƙarfi ba? Na'am, ya bar sunna. To in kawai bai ce alhamdulillahi rabbil alamin bane, yana tuna kawai yayi alhamdulillahi rabbil alamin a asirce, sai ya tuna arrahmanir rahim, sai ya bayyana a dai kawai ya bari, ya bar sunna. To gaskiya a nan Imam Malik yace idan ya zamanto hafiz, in ya zamanto kaɗan kamar aya ko aya biyu, babu laifi. ba za a dauka akai ya bar sunna ba in ya zama to kadan to wajen kadan din yayi misali da aya daya ko aya biyu to mafhumin wannan idan mutum ya kar idan suka wuce aya biyu to ya ihtiyabi ya zama to cewa ya dauka akai ya bar sunna sai ya jira kafin sallama an fahimta saboda barin da yayi din wato saboda karatu gabaki ɗayan sa bayyana shi shine sunnar sunnar guda ɗaya to saboda amma idan ya zama cewar kamar aya ɗaya yake kawai bai bayyana ba amma ya bayyana ayoyi guda shida daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha kaga aya ɗaya a cikin ayoyi bakwai ai kaɗan ne aya biyu kaɗan ne amma aka ce aya uku to kaga aya uku ya fi sulusu to kuma ka'idar shari'a shine as-sulusu wa sulusu katir in abu ya kai kashi ɗaya cikin uku to yayi yawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace as-sulus wa sulusu katir sulusu yana da yawa to kaga sulusun Fatiha aya nawa ne tsakanin biyu da uku ko ba haka ba aya bakwai bakwai ka raba ta sau uku kaga ya zama to biyu da kashi ɗaya cikin uku ko dan haka in ka karanta aya biyu ya kai sulusi bai kai sulusi ba aya uku kuwa ya wuce sulusi to bisa wannan idan ka karanta idan aya biyu ce to baka kai sulusi ba in ko baka kai sulusi ba to baka yi da yawa ba saboda haka baka bar yawancin sunnar ba an fahimta in ka karanta a cikin sauran ayoyin guda biyar ka samu mafi yawan sunnar tunda ka samu sama da kashi biyu cikin uku wannan shine babu din da aka sanya an fahimta to wani israru haka wajen asirtawa asirtawa shine inda ake asirtawa ke ka bayyana a sallar azhar da al'asr ko kuma a raka'a uku da raka'a ta hudu a ta sallar magriba da ta sallar isha duk asirtawa ake ko to ke ka bayyana idan ka bayyana ka ba sunna in ka bayyana ka ba sunna to amma anan wajen me zaka yi zaka yi sujudu sahwi amma wata irin sujudu sahwi zaka yi ba a dira idan kari kai a cikin sallah kari kai a cikin sallah domin ka'idar Imam Malik kamar yadda zamu gani dukkan kari a cikin sallah sujudar sa bayan sallama ne dukkan tawaya a cikin sallah sujudar sa kafin sallama ne wannan Imam Malik shine ke yake da wannan tafsirin da saura da kuma wadansu malamai da suke muwafaka da shi to wajen da aka ce ka asirta idan ka bayyana da shi ma da wannan inqiyasin aya abin da ya saba da aya biyu in ya wuce aya in ya kai aya uku kai su a bayyane to zaka yi sujada bayan sallama amma in aya biyu ne da abin da bai kai haka ba to babu komai wannan kalilan ne ba shi da yawa na'am wato ka'idar Imam Malik da abin da yake a cikin mudawwala illa an yakuna khafifan in ya zama to kadan ne kal ayati wal ayataini kamar aya ɗaya ko aya biyu to wajen bayani wajen tawjihin magana Imam Malik to shine ake kawo batun sulu ka tsaya kai ni kiyasi da as-sulu misali wajen karatun Fatiha to amma wannan ba yana nufin kamar wajen karatun Baqara kamar wajen karatun suratul Baqara ka karanta za ka karanta suratul Baqara gabaki daya sai ka ce sai idan ka bayyana a cikin sulusin ta sannan za ka ce ka bar sunna babu din a cikin karatun Fatiha ne babu din a cikin karatun Fatiha ne amma a cikin karatun sura dan ka bayyana ko da ka asirta a nan waje ba shi da tarihi babu din a wajen karatun Fatiha ne a cikin inda ya bayyana a cikin Fatiha shi kenan babu ɗin ya bayyana a cikin Fatiha inda aka ce ya bayyana saboda haka idan bai bayyana ba a cikin karatun sura musamman in ya zamanto aya ɗaya ce ya zamanto kan cewar ya bayyana ko da aya ɗaya a cikin sura ya samu wannan sunna amma in ya babu din a cikin karatun Fatiha ne, kuma a cikin karatun Fatiha bai bayyana ba, shine zai zama to kan cewar zai ya bar wannan sunna din. Amma in ya bayyana babu ibra ga abin da bai yi ba a cikin karatun sura, wallahi ta'ala alam. Eh, karatun Fatiha ba yau na hukunci ne ta kai, amma wajen karatun sura inda shi sunna ne al-ibra da karatun sura din, amma bayyanawa da azurtawa idan ya riga ya tabbata a cikin Fatiha shike nan wannan hukuncin wannan sunna ta samu. Wa takbir siwa takbirati al-ihram, da kabbara ta salla banda kabbara harama. Kabbara harama mun ce farilla ce ko, to sauran kabbarori a cikin sallah nan malam yace su ma sunnoni ne amma masu karfi, dan haka idan mutum ya bar kabbara guda daya zai sujada kafin sallama. Wannan sabanin mashhurin mazhabar Imam Malik, sai idan mutum ya bar kabbara guda biyu ko abin da ya fi haka, domin ta kanta kabbara ba ta cikin sunnoni muakkada, ba ta cikin sunnoni muakkada, ta daga cikin mutlaqin sunnoni. Idan mutum ya bar sunna, idan mutum ya bar kabbara guda biyu shine zai sujada kafin sallama. والتحميد داين التحميد ده شيء سمي الله لمن حمدا نن كما تاي يتي التسميع اما تيتي التحميد ابن ده يتي نبي سمي الله لمن حمدا با ربنا ولك الحمد با ربنا ولك الحمد كما عندما كنت تسمع تكون مستحبين اما سمي الله لمن حمدا سنتي يتي سنتي ده تكون سنوني ما سكر مؤكدا اذا متن يبر شيء سمي الله لمن حمدا سو ايا زي سجدك سلم باكي ياي سو بيبا wannan ma akwai khilaf a cikin mazhaba, waɗansu malamai suna cewa sai in ya bari a wuri biyu, amma dan ya bari a wuri ɗaya ba zai yi sujada kafin sallama ba. Ihtiyati shine mutum idan ya bari a wuri ɗaya din ya yi sujada kafin sallama. Wata shahudul awwal, da tahiyyar farko ita ma sunna ce, sunna ce mai ƙarfi da idan mutum ya barta zai sujada kafin sallama. Waɗansu malamai suka ce ai sujada idan mutum ya barta sunna biyu ya bari, ya bar tahiyar ya bar zama domin ta, kamar idan mutum ya zauna ba domin ta ba zai sujada kafin sallama? Na'am, a wajen waɗanda suka ce mutlaqin sunna zai yi, su ce ba zai yi ba, tunda nan wajen ya samu sunna ɗaya ba sunna biyu ya bari ba, kuma sunnoni ne ba masu ƙarfi ba. Amma wanda suka ce tahiya sunna ce mai ƙarfi, to ko da ya yi zaman ya manta bai yi ta ba, in ya zamanto ya yi wannan zaman na tahiya amma sai ya sha'afa, ko ya yi zaman tahiya da kukan yi tahiya sai ya karanta Fatiha, ya ɗauka a tsaye yake sai ya karanta Fatiha yana zaune, kaga ya samu zaman tahiya ko, amma ya karanta tahiyar bai karanta ba, to nan yaya zai yi? Na'am, sai zai sujada kafin sallama. Saboda ne ya manta sunna muakkada, ya manta sunna mai ƙarfi a wajen waɗancan abuja, shine kuma abinda mai ziya ya tafi a kai, shine abinda mai ziya ya tafi a kai, ya bar sunna mai ƙarfi don haka zai yi tahiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiya da zama domin tafiya ya yi sujada, shine hadisi na farko a kitabu sahawi a cikin sahihul bukhari, hadisin abdullahi ibn malik ibn buhaina, suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da ya zo tsakiyar sallah inda zai yi zaman tahiyyar farko sai suka ga ya miƙe, suka bi shi a haka, sun bayan ya yi tahiyyar ƙarshe suna jiran ya yi sallama, sai suka ga ya yi sujada kafin ya yi sallama, ya yi sujada biyu sannan ya yi sallama, sannan suka yi sallama. Bari ƙarasa, saboda haka ya bar sunna guda biyu kenan, kun ga ya bar tahiyya ya bar zama domin ta. To waɗanda suka ce inna da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kafin sallama saboda barin sunnoni biyu ne, to suna cewa sai idan mutum ya hada guda biyu, ya bar zama domin tahiyya da kuma ita kanta tahiyya din, dan haka in ya zama domin tahiyya amma bai karanta tahiyya ba sai su ce ya samu sunna daya kawai, ya bar sunna daya sai su ce ba zai sujada kafin sallama ba. Na'am, a wata riwayar an ce an yi masa tasbihi sai bai dawo ba ya ci gaba, sai sabbai su masa tasbihi, saboda kaga kenan ya san akan cewar ga abin da ya faru tunda an yi masa tasbihi. To ala ayi halin ihtiyati shine mutum ya dauki wannan, idan mutum ya bar tahiya ko da ya yi zaman domin ta ya fita daga cikin sabanin malamai ya yi jira kafin sallar. An fahimta? Na'am. A ta yi tayyabiyya ce da kana ce biyar fa kenan a dai ya farko a dai ya farko idan liman ya miƙe da zauna ba mashru'i ne a yi masa tasbihi a ce subhanallah domin idan bai riga ya gama tsayuwa ba in bai riga ya gama tsayuwa ba to ya dawo ya zauna in kuma ya riga ya gama tsayuwarsa to ya miƙe ya ci gaba tun da ya riga ya miƙe ya tafi zuwa ga farilla ba zai dawo ga sunna ba to in ya miƙe kada su kuma su cewa subhanallah su tsaya suna ta ce masa sai ya dawo sai ya ji su mai wukan su zama to masu bi su ce to kai liman ka dawo ka ji su ta yin tasbihi a idan suka ga ya miƙe to su ma su ji su da suka ce masa subhanallah sun fahimta sun gane ya sani ya miƙe to sun san cewa wannan to su ma su zama to kan cewa fuka hau sun karanta ijiya su miƙe su ji idan aka idan da sallama sai ta hidda ya jira kabla salam duk sai su yi shi jada kafin sallama na'am shikenan idan ya kana yana cikin karatun fatiha sai ya tuna ashe ba a tsaye nake ina karatu ba ashe ta ya ce zan karanta sai ya karanta sahiha to shikenan babu laifi wannan karin karatun fatiha da ya yi ba zai mata sujjada bayan sallama ba duk da yake kari ne amma tunda jinsin zikiri ne babu laifi ba zai mata sujjada rafkanwa ba wal junus al awwal lahu da zaman farko dominsa domin me domin tahiyya wannan zaman da mutum zai domin tahiyya shi ma sunna ce muakkada wa tashahhud al akhir da tahiyyar karshe idan mutum idan ya taka taraka a karshe wanda daga ita ce ake yin salati a addu'a a sallama ita ma sunna ce mai karfi wadannan kunga guda takwas ne ya kidaya su in mutum ya bar kowanne daga cikin su zai sujada kafin sallama zai sujada kafin sallama ya saboda barin sunna wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkada babu sujada ga barin sunna wanda take ba muakkada ba mai karfi ba ta takbiratin wahida kamar kabbara guda daya ghairi takbiratil ihram banda kabbara harama can wajen da yake wat takbir siwa takbiratil ihram a kabbara abinda yake nufi jumlar kabbara gabaki daya an fahimta jumlar kabbara yake nufi dukkan kabbarori na sallah banda takbiratul ihram jumlar su gabaki daya sunna ce muakkada an fahimta idan mutum yayi sallah gabaki daya bai kabbara ko daya ba sai kabbara harama kawai to ya bar sunna mai karfi amma kowace daya daga cikin kabbaran sunna ce ba muakkada ba to su kai idan mutum ya san guda biyu wala li tarki fadila ba a yin sujudar rafkanwa saboda barin mustahabbi kal qunuti fi subhi kamar barin yin qunuti a cikin sallah asuba daga cikin mustahabbai da muke yi na sallah daga ciki akwai qunuti ko akwai yin tasbihi a cikin ruku'u da yin tasbihi a cikin sujada da cewa amin duk waɗannan mustahabbai idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su ba mutum ba zai yi sujudar rafkanwa ba da zai yi dukkan sallolinsa a ko'ina da ya yi tasbihi ba a kowane ruku'u da kowane sujada babu sujudar rafkanwa a gare shi domin abin da ya bari mustahabbi ne an fahimta fa in sajada lahuma to idan ya yi sujada saboda barin sunna ba muakkada ba ko kuma saboda barin mustahabbi ya yi sujadar ya yi hukuncinsa ya ce batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci wato inda ba a sujadar rafkanwa shi sai ya sujadar rafkanwa sallarsa ta ɓaci domin ya ganganta yin sujada guda biyu inda ba a ce ya sujada ba wannan ya tafi akan al-mudawwar sai Imam Malik yake cewa idan mutum ya sujada inda ba a ce masa ya sujada ba abin nan arju an yakuna khafifan ina fata babu komai a kansa idan mutum inda ba a ce ya sujada rafkanuwa ba ya zo yayi to yana fata sallarsa tana nan wannan zai zama tuni an sauƙaƙa masa wato dai ya yi abin da ba a ce masa ya yi ba amma bai zaman to kan cewar sallata ta tashi ba tsakanin yanda malamin ya tsaya shi wala ya fita akan cewa sallata ta idan mutum yayi idan mutum alal misali bai yi kunuti ba ko kuma afjada farko bai karatu bai tasbihi ba ko kuma bai yi addu'a ba bayan bai yi addu'a ba kafin sallama wannan dukkan sahabbai ne sai ya tuna ashe bai yi addu'a ba sai ya sujada kabli to a wajen malamin sallata ta bai domin wannan sujadar guda biyu da ya yi su ba su da mahalli kuma tun da kafin sallama ne ya shigar da abu a cikin sallah wanda ba shi da dalilin shigar da shi to amma kamar yadda Ibn Abdul Barr ma ya ambata a cikin Al-Kafi yace wannan babu komai a kansa babu komai a gare shi domin abinda yayi wannan masail ne wanda suke na ijtihadi wanda yake ba za a bata sallah domin su ba tunda babu nassi akan wannan matsala eh za mu zo kan mamu za mu zo kan hukuncin mamu insha Allah wala ni fariida ba a yi sujada saboda barin farilla ka takbiratul ihram kamar yin kabbara harama idan mutum ya yi kabbara harama ba sai ya tuna to nan ba zai sujada ba da zai gyara sallah sai dai kawai ya sallama sai dai kawai ya sake sallah sai ya sallama ya sake sallah na'am mutum ne ya yi niyya bai kabbara harama ba sai ya tuna yana cikin ruku'u to ya kamata ya yi ba zai wuce iqama ba sai ya dago daga ruku'u ya ce Allahu akbar tunda dama akwai niyya ko niyya ba zai jaddada niyya ba niyyar tana nan ta wacce sallar inda ita ma farilla ce sai kawai ya dago ya kabbara sannan ya cigaba da sallar sa haka dalika idan fatina ce ya manta idan yayi kabbara harama sai gabda zai yi rukun sai ya tuna da ya sake sallah to nan wajen ya je sai ya koma ya karanta fatiha ya sake karatu sura sannan ya yi rukun idan bayan yayi rukun ne ya tuna da ya sake haba yaya zai yi sai ya dago daga ruku'u ya dawo ya karatu fatiha sannan ya karatu sura sannan ya sake ruku'u wancan ruku'un ya baci wannan ƙarin ruku'un da ya yi na farko wanda yake bashi da mahalli ya yi ƙari a cikin sallah sai ya sujada ba'da sallah sai ya sujada bayan sallama saboda ƙari da ya yi a cikin sallah idan kuma sai da ya yi sujada ta biyu sai da ya dago zuwa raka'a ta biyu sai ya tuna bai karanta fatiha ba yana sujada yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a ta farko bai karanta fatiha ba to nan yaya zai yi na'am sai ya tafi wannan raka'a sai ya dora sai ya maida ta biyu ta zama ta farko an fahimta sai ya maida ta biyu ta zama ta farko sannan in ya yi da sallah ya yi sujada bayan sallama dan ya kara wannan raka'a to idan ya yi raka'a ta daya ya yi raka'a ta biyu ya dago raka'a ta uku ya dago raka'a ta uku sai ya tuna a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba to yaya zai yi sai ya karanta yawa sai ya maida ta uku ta zama ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu an fahimta ta uku sai ta koma ta biyu a'a ya karanta fatiha a raka'a farko ya yi raka'a ta biyu sai a raka'a ta uku ya tuna bai karanta fatiha ba a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba ta farko ya yi fatiha sai ya manta bai fatiha ba amma bai tuna ba sai bai yi raka'a ta uku to idan idan da ya tuna a raka'a ta uku cewa raka'a ta farko ce bai fatiha ba ta biyu ne mai laifinta mai laifinta biyu ta ɗaya ce take da laifi yana ya yi raka'a ta ɗaya ya yi raka'a ta biyu ya tashi yana raka'a ta uku sai ya tuna ashe ta ɗayan nan da ya bai karanta fatiha ba sai ya watsar da ta ɗayan ta biyu ɗin nan ta koma ta ɗaya ta uku sai ta damu ce ta biyu sai jiya zai sake zaman tahiya wancan zaman tahiyan da yayi ba shi da muhalli kuma yayin kari a cikin sallah zai sujada bayan sallah to idan kuma ruku'u ne fa bai tuna ba idan ruku'u ya manta ya karanta Fatiha sai kawai ya sujada sai na cikin sujada sai kuma a ce bai ruku'u ba sai ya dawo ya ruku'u idan kuma sai bayan yana cikin raka'a ta biyu ne ya tuna da yin ruku'u a raka'a ta farko ba na'am sai ne a yanzu idan mutum ne ya yi raka'a farko ya dago yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a farko bai yi ruku'u ba zai koma ne yayi ruku'u sannan ya sake sujada guda biyu sannan ya sake dawowa a raka'a ta biyu ko kuwa yaya zai yi sai ya jefar da raka'a farko ya maida ta biyu ta zamanto ta daya wato ka'idar shi ne idan ya zamanto cewar akwai rukunin da za ka iya riskarsa akwai rukunin da ba za ka iya riskarsa ba yanzu ka ga idan yana cikin sujada ya tuna bai yi ruku'u ba to bikin da bai riga ya gama kullu raka'ar ba zai iya komawa ya riski wancan rukunin tawawun sujada ta biyu ce ko sujada ta farko ce ko sujada ta biyu ko zama da ke tsakanin sujada in ya tuna bai ruku'u ba a cikin wannan hali sai ya dago ya tsaya ba kuma daga in ya daga a yana daga zai kunkuya ne ruku'u ko ba sai ya tsaya sai sannan ya kunkuya ruku'u eh a kan sai ya tsaya sai tunda shine ruku'u ruku'u daga tsayuwa ake yin ruku'u ba daga durkutu ake ruku'u ba kada mutum ya ce bari ya taso yana tasowa ya taso a tsinke shi gane ruku'u sa a sai ya koma ya tsaya cikin tukuna sannan ya kunkuya domin daga tsaye ake samun ruku'u ba daga kasa ake yin ruku'u ba takbira ta ruku'u ba eh zai tsaye in ya tsaya sannan zai ce Allahu Akbar ya ne kabbara ruku'u to wannan shine zabit na wato barin farilla idan kuma kamar a ce sallama ce mutum bai bari ba ya yi sallah ya yi tahiyya addu'a sai kawai yaji shi yana kawai ta tasbihi yana ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ya dauka ya gama sallah sai daga baya kuma bayan ya yi la ilaha illallah wa la sharika lahu sai kuma kan cewa bai yi sallama ba to anan wajen ya zai yi sai ya sallama to anan wajen ya sallama kuma mai zai a shi kira lafiya alai ko ka zai shirya bayan sallama eh na'am wanda yake shirya bayan sallama mai hujjarsa me yasa zai shirya bayan sallama ai bai kawo wani rukuni ba bai kawo wata sunna ba mutahaddi yayi zikiri yayi na'am ya yi ragi to ai abin da ya rage ya zo da shi sallama zai yi sallama babu komai a gare shi ba zai sujada ba wannan tasbihin da ya kara babu komai a gare shi ba komai a cikin idan mutum ya jira ma al-qibla baya to wannan idan mutum ya jira ma al-qibla baya kafin ya sallama ko ya tashi har yanzu daga ko ya tashi ya bar wajen da yake to nan wajen sallar sa ta tashi sai ya zo ya sake yin sallah bare da gaske ko kuma yayi magana na'am ko yayi magana da mutane na'am liman ne yana yin sallama ya yi sujada daya a raka'a karshe ya yi sujada guda daya sai ya dago ya zauna sai ya tahiya ko wata addu'a yake ta yi ya yi sallama eh wannan haka ne kamar kan hadisin duniya zai yi idan mutum ya yi sallama daga cikin sallar alhaji bai gama ba sai ya dawo daga inda ya yi sallamar ya gina akan sallarsa sannan bayan yayi sallama ya sujjada bayan sallama, dan haka kamar wannan wanda yayi sujjada farko ta raka'a karshe yayi sallama sai ya dawo ya fuskanci alƙibla yayi sujjada ta biyu sannan yayi tahiyya yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sannan yayi sallama sannan yayi sujjada bayan sallama kamar hadisin Bilyadin. Alaikum salam. Wanda yayi na'am na'am sai juya ya sake yi sai juya ya sake zaman da ake so ya yi cikin sallama na yin sallama ya sallama babu komai a gare shi shi ma. Alaikum salam. Za mu zo hukuncinsa, bari mu gudu kari mu karasa wannan fasali. Aune ziyadati qawlin ghayri muslimin lis sala, babu sujada ga karin magana wanda yake maganar ba ta bata sallah. Akwai magana da mutum dai wanda ba ta bata sallah amma ba ta cikin sallah, me misalin ta? Na'am, kamar ka ce alhamdulillah in ya atishawa ko abin nan ka ce yarhamukallah in wani ya atishawa, wannan magana ce amma ba ta bata sallah, to ita ma ba za ka yi mata sujudu sahwi ba. Babu sujudu sahwi a kan yin wannan, tunda jinsin zikiri ne ba ƙarin wani aiki bane daga cikin ayyuka wanda suke daga cikin ayyukan rukunnan sallah. Na'am, amsa sallama a cikin sallah ta wannan zan duba insha Allah, dan akwai tafsir ne da insha Allah ku tuna mu zan duba da idan Allah. Yace kal kalami qalil, kamar zance wanda yake mara yawa kadan, sahwan wanda yayi shi bisa rafkanwa, mutum in yayi magana wanda take kadan bisa rafkanwa ita ma wannan shi ma wannan maganar baya bata sallah, shi ma wannan baya bata wato baya masa sujudu sahwi, baya masa sujudu sahwi. To amma idan mutum yayi magana kadan bisa rafkanwa a cikin sallah ko bisa ganganci, mai hukuncin wannan sallah? Ko a bisa rafkanwa? Na'am, sallah ta baki kamar yadda muka karanta cewa sallah tana baki da abin nan kaɗan ɗin magana, musu yi wata magana, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar ba abin da yake magana da take la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, ba abin da yake inganta a cikin ta na daga zancen mutane, kuma a cikin mutiyatu salamin wa bil kalami li ghairi islahiha, idan mutum ya magana ba domin ya gyara sallah ba. Na'am, a wannan magana da sallar ta baci to wannan gaskiya yana daga cikin masail, shine yana daga cikin masail masu wahala. Rabi'a ta gina Abi Abdurrahman an ruwaito ya yi irin wannan da mutum da limamin bai magana ba ya gyara masa sallah a bayyane. To amma gaskiya wannan a cikin asalin imam Malik sallar ta baci. Na'am, shi ma mun da ya magana ba? Na'am, auti bari mu karanta da Allah, auti ilin ghairi muslim, ko kuma yayi wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba, cewa babu zidan rafkanwa, me aiki wanda ba mai bata sallah ba, aikin da an baki izini yayi, kamar mutum yayi taku ɗaya ko biyu domin ya sadu da sutura ko ya sadu da sahu ko kuma ya kashe kunama ko maciji, shi ma wannan ba zai sujudu sahwi ba, tunda an baki dama yayi, tunda ƙara abu a aiki ne wanda yake ƙari a cikin jinsin sallah. Ka ziyadati raka'atin fi ruba'iyya sahwan, kamar idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah ne raka'a hudu bisa rafkanwa, shi ma wannan yace babu sujudu sahwi a kansa. Amma wasu sahihi a kan wannan surar mutum zai sujudu sahwi, saboda hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyar kuma ya yi sujada bayan sallama, da haka idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah ne raka'a hudu to zai sujada bayan sallama saboda wannan ƙarin da ya yi. Na'am, ina ganin kamar ka rike tambayar kan bari mu karasa wannan babin walin tirafil qalidi min as-salati sahwan, haka zalika idan mutum ya bar ya fita daga cikin sallah a kurkusa
sahwa ne duka rakkanwa shi ma wannan sallar sa bata baci ba kamar mutumin da ya manta sallama sai ya tuna bayan ya riga ya karkace ma da bayan ya riga ya fita daga cikin sallah shine kamar wato har ya canza hay'ar zaman sa ba tare da ya tashi daga inda yake zaune ba to wannan sai ya gyara zaman sa ya fuskanci alqibla amma kuma zai sujada bayan sallama saboda alqibla saboda ikrafin da yayi wato idan ya canza sifar zaman sa sai tambayar da kake yi malam in ya canza sifar zaman sa har ya sallama a addini sallama ba sai daga baya tuna to sai ya dawo ya gyara sifar zaman sa ya fuskanci alqibla sannan ya sallama sannan ya sujada bayan sallama amma idan ya zama to bai riga ya canza hay'ar zaman sa ba ya jiya gaban fuskantar alqibla ba ya canza hay'ar zaman sa to wannan kawai sai ya sallamar babu komai a kansa wa mahallu sujud as-sahwi mukhtalafun wurin da ake yin sujud as-sahwi abu ne wanda yake akwai sabani a inda ake yi da inda ba a yi an shi yasa kage maka isharar ta abu ne wanda yake akwai sabani da yawa daga cikin masail ne na istihad shi yasa ne ma an kai sallah a bayan liman wanda shi sujud dukkan sujuda ga baki ɗayan sa qabla salam ne ko kuma wani duka kamar yanda mazhaban shafi'iyya take ko kuma shi a wajen sa dukkan sujuda ba da salam ne kamar mazhabar hanafiya to imam malik yace kai irin kai inda yayi saboda masala ce ta ijtihadi babu nasi akai yace fa ziyadatu faqat yusilu laha ba'da salam idan mutum yayi kari tsagwar kari kadai kari ne a cikin sallah babu tawaya to yayi sujada bayan sallama wan naqsu qad faqat in ko yayi tawaya kanai aw naqsu wa ziyada ko yayi tawaya ya rage yayi kari yajidu lahumā qabla as-salām fi sujada qabli kafin sallama wato sujada bar in ka bar abu kabali zakai in ka bari kuma kai kari kabali zakai in ba kai kari tsagwaranka ba adi zakai wa sifatuhu sifar sujada rabkanwa sajidatani sujada guda biyu ce yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima yayin kabbara wajen yayin da zai fare wato zai fara yin kabbara kana zaune ba za ka yi kabbara harama ba ka ce Allahu akbar a sai dai kai sujada ta kabbara kai kabbara ta sujada farko kai sujada ta dagowa ka sake sujada ta kabbara ta biyu ka sake sujada ta dagowa ba kabbara harama domin sujada ta as-sahwi yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima yayi musu kabbara yayin da zai fara war raf'i yanhuma kuma yayi kabbara yayin da zai dago daga sujada biyu wa yu'idu at-tashahhud fil qabli a wajen sujada qabli ya sake yin tahiyya a wajen sujada qabli wannan kauli biyu ne a matabar imam malik shin zai yi sujada a cikin zai yi sujada qabli zai yi sujada a zai tahiyya ko ba zai tahiyya ba suka yi tafsir suka ce a qabli zai yi tahiyya a ba'di ba zai yi tahiyya ba wannan kuma suka ce a qabli ba zai tahiyya ba a ba'di shine zai yi tahiyya wannan kuma suka ce a dukkan biyun zai tafiya wannan kuma suka ce a dukkan biyun ba zai tafiya ba hadisin da yake cewa ana yin tahiyya hadisin Imran ibn al-Husayn a riwayar Abu Dawud wanda malamai suna da magana akan inganci sa dan haka mafi inganci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tahiyya a cikin sujud as-sahwi la qabla as-salam wala ba'da as-salam dan haka abin da ya fi rinjaye kada kai tahiyya amma idan kai babu laifi in ba kai ba kuwa ba za ka ce to sai kai wata sujada qabli din ba dan ka bar tahiyya ko a mazhabar malik in ba kai tahiyya ba a sujada qabli ba za ka yi sujada qabli ba ana dagowa ka zo na sai ayi sallama ana dagowa sai ayi sallama ana dagowa wani shiru kuma za a yi ai an gama sujada tun da aka yi thumma yusallim sannan ya sallama sallamar kuma kamar yadda ake sallamar sallah yadda ake sallamar qabli ce kai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah in ba a biyu ma haka za ka yi sallama da me yasa a baadi ba za ka yi sallama ɗaya ba saboda ita wannan sujadar da kake yi tana daga cikin jinsin sallah hatta ko da ba a biyu ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa in kana salla hamsan shafa'na lahu salatahu in yayi sallah raka'a biyar sai yi masa shafa'i ta dai masa sallah wato idan mutum yana shirka shi raka'a hudu yayi ko raka'a uku yayi to ya dauka raka'a uku ce sai ya kara raka'a ta sannan ya sujada bayan sallama ai sannan ya sujada kafin sallama idan ya zama to cewa raka'a hudu ce sai ya zamanto da yayi raka'a hudu din ne kage ya kara raka'a da ya kara din ta zamanto ta biyar kenan ko to wannan sujjada da yayi sai zamanto sai suka yi masa shafa'i na sallar fa wato tamkar ita ce raka'a ta shida kenan sallar ta zamanto shafa'i idan kuma dama yayi sallar a raka'a uku ce ya zamanto da ya kara daya kage sun cika ta sallar ta zamanto raka'a hudu ko to me digira wannan sujjadar yake targhiman lishaytan tarmuza hanki kenan sau da ake wani ilimin kan cewa wa'annan sujadan da ake yi suna daga cikin jinsin sallah inda suna daga cikin jinsin sallah ya zamanto cewar za a yi musu sallama irin sallamar da ake yi daga cikin sallah sallama ta dama da sallama ta hagu fa in sahal ma'mur idan ma'mur wanda yake sallah a bayan liman sai ya rafkarwa a cikin sallah halfal imami a bayan liman bayan da liman ya kare shi ba shi kuma yana zama masdudi domin al-ma'mur hali biyu yake da shi yana ya zo ya samu liman ana yin sallah yana yin sallah a bayan liman yayi tahiyya shi ya manta cewa ana zauna ana zaman tahiyya ne ko kadan bai tahiyyar ba har liman ya gama ya tashi ya zuwa ga raka'a ta uku ko ya sallama shi bai tahiyya ba nan kage yayi rafkarwa ko ya bar sunna muakkada to nan wajen tunda a bayan liman ne babu komai a gare shi liman ya dauke masa rafkarwar sa to amma idan sai bayan da liman ya sallama sai ya tashi zai cika sallar sai zai cika raka'o'in da bai samu ba a cikin sallar da yake na cika raka'o'in nan da bai samu ba sai ya rafkarwa wannan ma liman zai dauke masa wannan liman ba zai dauke masa ba an bayyana wannan ya zama to la kun dinukum wali yadin tsakanin da liman ya je na ta kima ya na ta yake fa in sahal ma'mum khalfal imam idan ma'mum ya rafkarwa a bayan liman fa innal imam yahmiluhu an to liman zai dauke masa wannan rafkarwar wa yalzamu al-ma'mum sahwu al-imami amma shi ko ma'mum wakan wani liman tana lizimtar sa wa in lam yasama'ahu ko da bai rafkan wa tare da shi ba wala habara sahwahu kuma bai halarci sahwun da ya ba shi yazo an yi sallah tare da liman yazo ya samu raka'a karshe an bayyana ya tsaya shi a cikin rukun raka'a karshe sai aka yi sallah sai ya gani mai nasira sai ya gani mai nasira kabili shi kuma gani yayi an yi sallah cikakka tunda dai in ka samu liman a cikin ruku'u na karshe ka ji ayi sami Allahu liman hamida ka ji an yi abin nan yayi zama yayi dukkan rukunan sallah zaka dauka ayi cewa wannan rukun wannan rukun wayi sai ka ce ba zaka ji shi ba tunda ba da kai akai ba a sai kai to amma da sharadi daya wanda nan malam bai ambata ba sharadin idan ka samu raka'a daya tare da shi sai ka samu raka'a daya tare da shi in baka samu raka'a ɗaya tare da shi ba za ka yi rafkarwa tare da shi ba alal misali idan ka zo a raka'ar ƙarshe sai ka zo ka samu zaman tahiyya na ƙarshe na'am yawwa ka zo ka samu zaman tahiyya na ƙarshe kafin a yi sallama sai ya gani mai yayi sujjada ƙabli a in ka gani mai ya tuka yana sujjada ƙabli ba za ka ji shi ba yana sujjada ƙabli sai ka nufi kai sallar ka ba za ka ji shi ba kuma za ka yi sujjada ƙabli ba tunda baka samu hukuncin sallah tare da liman ba a baka samu sallah tare hukuncin ka domin saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah baka da hukuncin sallah tare da liman ba dan haka ba za ka dauki sahun sa ba rakan wanda yake ba za ka dauka ba amma in ka sani ki raka'a ta daya to in ya zo yin qabli za ka yi tare da shi an fahimta amma in ba addini ba sai ka tashi kai sallar ka in kai sallama sai ka ba'din sai kai ba'din liman duk da kana ganin kan cewa kai baka kai tare da liman ba amma tunda liman yayi ba'di ba za ka bi shi ba tunda ba'din sa bayan sallama ne kai kuma za ka yi sallama ba a lokacin to za ka kyale shi ka lissafi cewa to a ba'di fa tana kaina yana cikin zuciyarka cewa ba'di tana kanka in kai sallama sai kai ba'di din ka sai kai ba'di idan ƙabli ne ba za ka bi shi ke jira da tare in yi sallama sai kai ka miƙe ka yi na'am in ka samu raka'a ɗaya kuna ji mutumin da yake bin liman sai ya zo ya samu raka'a ɗaya tare da shi liman zai jira ƙabli zai bi shi ko ba zai bi shi ba zai bi shi idan ya ji sun ya tashi cikin rukunin da bai samu ba raka'a uku da bai samu ba zai sake wata ƙabli tun da ya riga ya yi tare da liman ba zai sake ba ko ba za a ce ai mahallin ƙabli kafin sallama saboda haka yanzu bari ya saki kuma ta ci kabilin ba a tun da ya zo kwanciyar kabili din wannan ta riga ta fadasar masa haji da farko kenan ya samu raka a daya tare da liman ko abin da ya fi haka sai liman ya yi sallama sai ya ga ya kifa zai sujada ba bi nan yaya zai yi sai ya tashi ya cika sallolinsa ya cika rukuninsa sannan ya cika rukuninsa da zai yi sai ya sallama zai sujada ba bi an fahimta to bai samu raka a kodai ba tare da liman ma mu ne bai samu raka a kodai ba tare da liman sai liman ya yi sallah sai ya ga a liman ya yi kabili nan wajen yaya zai zai bi shi ba zai bi shi ba yana yi sunkuyawa zai yi kabili sai ya tashi ya cika sallarsa ba zai bi shi a cikin wannan kabili din ba haka zalika idan ba a bi shi ya yi in ya idan in ya cikin ya san in ya kawo sallolin in ya kawo ko inda bai samu tare da liman ba ya yi sallama kawai ba zai sake wani ba'adi ba domin ya samu raka a daya tare da liman ba an fahimta to wa'annan su ne kuma masayi sun fi rubuta sahwi suna da yawa suna da tsakani amma mu dauki ka'idar Imam Malik ya kawo cewa idan ka manta sunna mai karfi guda daya ko sunnoni guda biyu daga cikin sauran sunnonin sallah kai sai raka kai sallama idan ka kara sunna guda daya ko ka kara ayyuka daga cikin ayyukan rukunnan sallah ko raka'a ko sujada ko ka kara ko karatun fatiha idan ka kara shi a cikin sallah ko kuma ka kara sunna daga cikin sunnonin sallah shine kamar kai karin kai karatu ka bayyana karatun da ake azurtawa to sai ka sujada bayan sallah idan kuma kai kari kai rage sai ka sujada kafin sallah idan inda aka ce ka sujada kafin sallah sai ka manta kai rabkarwa to dai yaya zaki har kai sallama ka ce da kai sallama ka tana ashe akwai kabli a kanka yaya zaki a sai kai niyyar kabli din kana zauni kai ni da niyyar cewa wannan jira da zaki ita kafin sallama ce ba kai ba shine zaki ita kai ta ba da niyyar ba adi ba da niyyar sujada kabli da ya kamata a ce kai kai na farwa ba kai ita ba eh bayan sallama sai kai ita idan kuma sujada ba adi ce sai mai hukun ka yi ba adi ne sai kai kabli sujada ba adi ya kamata kai sai ka manta kafin kai sallama din kai rafkarwa sai kai sujada kabli eh kabli din ya kai a mai hukun ba adi ba za ka ce a to tunda ai dama ba adi sai kai sallama sannan ka zo sake ta ba adi ba kabli din za ka zama to a maimakon ba adi duk wannan abin da yasa saboda iyakar ta cewa kabli za ka ko ba adi za ka yi maga abu ne na ijtihadi bal akwai daga cikin malamai da suka ce ba a rafkarwa ba a sujudu ba a sujudar rafkarwa sai a wurare guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkarwa ya sujuda duk wani wata ba haka ba in mutum ya rafkarwa ya sujudar rafkarwa sallar ta baki Dawudu zahiri ke eh a abun da suke ke da a kira da gaske saboda sauran su sahabbai su ba su fahimci haka sauran sahabbai sun yi rafkarwa kowa duka fahimtar sa kuma wanda yake a mafi a daga cikin mazhabin da suka fi karfi shine mazhabar Imam Malik sai kuma mazhabar Ishaq ibn Rahuya da yake cewa duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkanwa aka ce ga yanda ya gyara rafkanwarsa to kai ma kai haka inda kuma ba a roƙo Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rafkanwar ba to kai mazhabar Malik in ƙari ne kai ba da sallah in rubu ne kai qablan sallah wanda yake wannan shine kaulin da yafi kowanne karfi kaulin Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdani ibn Rahuya to ina ganin gaskiya sai dai ku hakuri darasi na gaba tambayoyi kawai za a yi da muraja'a insha Allah tunda da yanzu mun gama dukkan abin da ya danganci ita kanta sallah da sharuɗanta da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da hay'arta da kuma abin da ya danganci sahawunta yanzu za mu tashi abin da zai zo mana nan gaba sallar jami'i to kafin mu shiga sallar jami'i za mu yi muraja'a ko mu